Makasudin wannan zama da kwamitin da ke nazarin gyara kundin tsarin mulkin ƙasa ta majalisar dokoki ta shirya tare da gayyato kakakin majalisun jihohi 36 shine saboda a samu amincewar majalisun dokoki a gyare-gyare 51 da kwamitin ya riga yayi a kundin tsarin mulkin ƙasar musamman ma batun ba kananan hukumomin cin gashin kansu. Sanata Ubasani yana cikin ƴaƴan kwamitin ga ƙarin bayani da yayi wa muryar Amurka.
Shi wannan kundin tsarin mulki ya kamata ce an gyara shi ba tun yau ba, yau da yin shi sama da kusan shekaru da dama kuma ba a mishi wannan gyaran ba. To shi yasa yau muka zauna da mu 'yan majalisar dattawa da kuma majalisar dokoki muka zauna muka cewa za a yi a zauna a tattauna a ga yadda za a gyara wannan abu kuma mu tabbatar mun gaya musu abin da muka yanke hukunci a kan shi domin su ma su kuma jihohinsu su tattauna da al'umma domin a samu tsaya ɗaya. Domin wannan kundin tsarin mulki bai gyaruwa dole sai mun haɗa kanmu gabaki ɗaya da majalisa na dattawa da na dokoki na jihohi.
Ganin cewa gyaran kundin tsarin mulki ba zai yiwu ba sai an samu amincewar kashi 2-3 na majalisun dokoki da na jihohi. Kakakin majalisar dokokin jihar Niger Abdullahi Bawuse ya ce dole ne a ba kowa dama ya bayyana ra'ayinsa.
Abu ne mai muhimmanci, saboda haka dole ne a yi hakuri da juna a dubi al'amarin yadda ya dace kowa a bashi dama yayi bayaninsa kamin a dauki mataki. Saboda haka bai zamanto abu mamaki ba, domin abu ne da ya shafi tsarin mulkin kasar nan, kuma dole ne kowa a bashi dama domin dukkan mu zababbu ne a jira a yi mutanen mu ta hannun mu sannan a dauki mataki. Amma wannan abun mun zo ne mu ma kai mu duba, domin dole sai mun koma majalisin mu mu ma mu jira a yi members din mu da jama'a mu.
To me abubuwan da kuka tattauna akai?
Abu daya kai aka duba shine zancen tsarin kananan hukumomi wanda har yanzu ma ba cimma matsayi ba.
Shi ma dan majalisar dattawa daga jihar Sokoto ta Gabas Ibrahim Abdullahi Gobir yayi tsokaci akan zaman da kwamitin ke yi.
To muna tattauna akan yadda za a ba da yanki na cin gashin na local government, kuma insha Allah ana ta kokari yanzu Allah ya tada ya nasara.
To me abubuwan da kuka tattauna akai?
A suna da yawa gaskiya, suna da yawa
51 ne ko 52
ya da kai ko 51 ko fiye da 51 da ya danganta
duka yau din nan.
A ba da bane abin da muka yi mu ci gaba kuma gobe insha Allah.
Shugaban kwamitin duba kundin tsarin mulkin ƙasa kuma mataimakin shugaban majalisar dattawa Ovie Omuagege ya yaba wa ofishin raya ƙasa da ƙungiyar tarayyar Turai a bisa goyon bayan su wajen ganin an yi nasara a aikin gyare-gyaren domin kyautatawa al'umman ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.